This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dora harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan da ake shigowa da su daga Canada da Mexico, da kuma harajin kashi 10 cikin 100 akan kaya daga kasar China. Kasashen Canada da Mexico suna ba da daman kwararren bakin haure da haramtacciyar kwayar nan ta fentanyl a cikin kasarmu, kuma tana kashe Amurkawa, inji sakatariyar jarida a fadar White House Caroline Leavitt tana faɗa yayin wani taro a jiya Juma'a. Leavitt bata ce ko akwai wani da za a keɓe ba a wannan matakin. Ta ce wannan alƙawura ne da aka ɗauka, wanda kuma shugaban ƙasa ya riƙe su. Yayin da 'yan jarida suka tambaye shi a jiya Juma'a, Trump ya ce ƙasashe ukun ba za su sauya shawarar da ya ɗauka ba, kuma babu wani abin da za a yi a kan batun harajin da zai ƙaƙaba musu. Trump ya ce zai ɗora harajin kashi 10% a kan ɗanyen man Canada daga yau Asabar. Sauran kayayyakin Canada kuwa za su sha harajin kashi 25 cikin 100. Kungiyar 'yan bindigar Hamas ta sanar da sakin wasu mutane uku a yau Asabar, wanda take garkuwa da su. Kanan Isra'ila ta tabbatar da hakan a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da faɗan da aka kwashe watanni 15 ana gwabzawa a Gaza. Yarjejeniyar ta kuma tanadi shirin musayar mutane da ake garkuwa da su da fursunoni. Isra'ila ta amince da sakin fursunoni 90 a yau Asabar a musaya ta karo na 4. Mutane da ake garkuwa da su da za a sake sun ko sun hada da Yardin Bibas mai shekaru 35, wanda aka sace shi daga Kibbutz Nir Oz a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, lokacin da Hamas ta kaddamar da harin ta'addanci akan Isra'ila tare da matarsa Shiri da 'ya'yansu maza biyu. Sai dai makomar iyalinsa na cikin rashin tabbas. Amurka da Burtaniya dai da wasu kasashen duniya sun ayyana Hamas kungiyar ta'addanci. Gwamnatin Trump ta tabbatar da ana ci gaba da mayar da 'yan kasar China zuwa kasar su a wani bangare na matakin aiwatar da dokokin bakin haure na Amurka. A cikin wani sakon martani na yanar gizo zuwa ga muryar Amurka a farkon wannan mako, wani jami'in hukumar shige da fice ta Amurka, ko kuma ICE a takaice, ya rubuta cewa hukumar za ta fitar da duk wani bako da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba. Hukumar shige da fice ta ICE za ta ci gaba da korar 'yan kasar China. Saboda matakan tsaro, ICE bata bayyana aikin korar baki na gaba ba, har sai mutanen da aka riga aka ta sake ya su sun isa kasarsu ta asali, inji jami'in na ICE yana faɗa a ranar Talata a wani salo da jami'an Amurka suka saba magana domin saka sunansu. Muryar Amurka ta buƙaci adadin mutanen China da aka kura cikin wannan lokacin da kuma ƙarin bayani akan jigilar mutanen, amma ya zuwa jiya Juma'a babu wani martani daga ICE. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'yan tawaye M23 suna dannawa zuwa cikin babban birnin lardin Bukavu bayan da suka kwace ikon garin Goma mai arzikin ma'adinai a gabashin Congo a farkon wannan mako. Bayanan da na samu na cewa 'yan tawayen sun danna da kilomita 60 a arewa da Bukavu. Alamu na nuni da suna dannawa cikin gaggawa. Jean-Pierre Lacroix yana faɗa wa manema labarai bayani game da 'yan tawayen masu samun goyon bayan dakarun Rwanda. Ya ce akwai filin tashi da saukan jiragen sama a inda suke, kuma ya ce yana ganin suna kilomitoci kalilan ne da kudancin Kavumu. Ya ce idan suka samu nasarar kwace ikon filin saukan jiragen saman kamar yadda suka yi a Goma, to wannan zai zama wani gagarumin mataki mai muhimmanci. A ƙarshe, Ma'aikatan kashe gobara da jami'an ayyukan gaggawa a Washington sun faɗa a jiya Juma'a cewa an tsamo gawarwaki sama da 40 daga tarkacen jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin sojin Amurka mai saukar ungulu da suka faɗa a cikin ruwan Potomac da yammacin ranar Laraba. An sake fara aikin tsamo gawarwaki 67 da hatsarin jirgin saman ya kashe da sanyin safiyar jiya Juma'a. Hukumar tarayya da ke kula da kare hatsarin ababen hawa ta Amurka NTSB a takaice ita ce ke jagorantar aikin binciken tare da ma'aikatan gaggawa na yankin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Masalla amma na musu kace kamar mus ba'u da wasila Allah ne yake musira ya ba su batan basira kidi 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 suke shiri ballaki tallaki buga musu kike kamar masiri mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba say the truth for the time say the truth for the job ah wait that's a mana pompom madara baba ka suka gawara wait that's a mana hanyoyin tunari suka gawara if you lie like some of our politicians kema kana kema kema kuwa
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin A Bari Ya Huce na wannan makon. Hajiya Hawwa.
Na'am, Alhaji Murtala, barka da warhaka.
Barka ka dai, da fatan an shigo karshen mako lafiya.
Mun shigo lafiya lau, alhamdulillah.
Hajiya Hawwa, kamar yadda muka saba ban sani ba a wannan makon me ya ji hankalin ki.
To gaskiya abubuwan da suka ji hankali na suna da dan yawa, ko ince sun kai ɗaya biyu zuwa uku, to amma na kusa-kusa dai wanda ya fi jan hankali na wanda a iya cewa kusan kullum na fito nakan taka shi ma da ƙafata, shi ne ganin cewa wannan karan ruwan bisaka ƙananan da aka yi wato sino ba, sai ne mamaki a daji ake har yanzu a wasu wuraren wannan sino ya iya ɗau ya iya narki na ce wani irin sino ne kamar na danko wanda shekara da ta gabata duka yan kwanaki ya narke amma na bana ya manne ya ki narkewa yana nan.
To ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya, nace ba sai ki guzurin shi zuwa Najeriya ba, eh tun da ke san can musamman ga azumi kina ganin yadda ake ta zubawa jiki ruwa.
Ya to da a ce a ce gidanan ya azumi kan lalle ina da na tafi da shi da na yi guzurin shi kam gaskiya. Na'am.
To Hajiya Hawwa, haka ne kamar yadda muka saba, bari mu shigo bangaren mu na sada zumunci, kuma bari mu fara da taya murna da kuma jaje kamar yadda aka saba. Bari mu taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Bala Hamza Gerengi da Alhaji Ibrahim Umar Marafan Deba aka auren ƴaƴansu da za a yi a yau Asabar din nan, wato Aliyu Bala Gerengi da kuma amaryarsa Aisha Ibrahim Marafa, wanda kamar yadda muka ce za a yi shi a yau Asabar din nan da misalin karfe 10:11 na safe a babban masallaci na Shongo Idrisa kuma a makarantar Umar bin Khattab, tare da fatan za a zo lafiya kuma Ubangiji Allah ya sanya alkhairi da albarka a wannan aure.
To amin sunma amin mutuka raba takalman kaza.
Na'am.
To wannan sakon fatan alheri ne na murnan aure ga Hajiya Fatima Kasim Mahmud na kamun da za a yi na ƴaƴan ta mata da suka yi aure ko za su yi aure kenan a yau dinnan Asabar ake daura auren ma Maryam Hussein Sani da Sa'adiya Hussein Sani, inda za a yi a santa na Alhaji Ismail da ke Kano Street by IG Road gandun layout Kano, da fatan haka adireshin yake. To muna ta Hajiya Fatima Kasim Mahmud murna na wannan kamun da za a yi na bikin ƴaƴanta.
To madalla Hajiya Hawwa Kisa, an ce ana karuwa ana murna yayin da wasu suke murna kuma wasu suna cikin jaje da alhini.
Haka ne, akan yi ana bikin duniya aka ce akan na kiyama ba?
Haka, to akan haka ne muke mika sakon jaje da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Brigadier General Kwasba Jonathan Komu, wanda shi kuma ya rasu. Kuma a yau ne a Asabar dinnan za a yi jana'izarsa da karfe 10 na safe a Mwari, wato a gidansa da ke Mwari da ke Bogoro local government ta jihar Bauchi. Da fatan Allah ya baiwa iyalai hakurin jure wannan rashi.
To amin summa amin, Allah ya bada hakuri mu kuma Allah ya kyautata mu.
To amin summa amin. To Hajiya Hawwa, nan gaba kadan muna dauke da wata tsaraba, wato inda wannan fili na bari ya huce ya karbi bakuncin wani babarbare. Babarbare ne ya yi tattaki ya zo ya kawo kanshi, amma an dan casa shi. Amma dai sai masu sauraren mu su za su ji.
Naji kumfafata, naji kanun ku sun yi zafi daga kai haske.
To haka ne, to kafin mu kai ga wannan, bari mu mika wato sakon gaisuwa da kuma fata alkhairi na fili a bari ya huce zuwa ga Aliko Auta kafin ta yalwa, wato yalwan gindi akwati a barikin ladi jihar Filato, da kuma Ishaya Lamu dan masanin Limoro, da Mahmud Salisu kauran namoda da Lawal bin Hambali dan Sulba Sokoto, sai Salisu mai shinkafa Song da Yahuza Abubakar Gora Gwandu da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Sani mai langelange a Wori, da Usaini dan Gote Karasu a jihar Yobe, da Isa Lawal magajin Girgir, da Adam Yusuf Basa jihar Filato, da Sani mai aikin wutar lantarki Ginda Akwati, da kuma Bashir Tela lafiyan bari bari, sai malami Kura garin sarkin noma, da Ayuba Isa sarkin wato garin sarkin noma, da Ibrahim Lara Gapta, da Ibrahim Salisu dan Kaduna, da Ibrahim SD Kusfa Zaria, da Bashir Mamman dan Inna Kadisau, da Musa Nachali Mahangi jihar Katsina, da Alhaji Haruna Bibi Waya Tarmasuwa. Da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya.
Sai sakonnin gaisuwa na abar ya huce da zan mika ga Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina, da alkali Liman Abba shi ma a Katsina, sai Malam Nuhu Sharif da ke Daban Road a Unguwar Sunusi, limamin masallacin na Unguwar Sunusi Bus Stop Kaduna Najeriya, sai Malam Umar Hussein, sai Malam Umar Hashim PRP Unguwar Sunusi Kaduna, da Manjo Bashir Garma mai ritaya, sai Alhaji Adamu Makarfi da Alhaji Haruna Danjuma, shi ma sai Professor Muhammad Bello Magaji da ke Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa, sai wasu masu sauraron mu Shehu Araba Hasara da ke Kebbi birnin Kebbi a jihar birnin Kebbin kenan, sai Abubakar Malam Kari da Isiya dan kishin Najeriya. To da fatan alheri gare su baki daya.
To amin summa amin.
Yeah.
Malama Hawa, kamar yadda muka shaida wa masu sauraron mu kafin mu kai ga wannan hira. A ji Hawa, a kasar Hausa kin san wasu da ake kira ƴan kama?
Na san ƴan kama sosai kuwa, amma dai ban taba ganin su da ido na ba. To amma kan waƙoƙin ƴan kama kan sananno ne daidai gwargwado gaskiya.
To ba san ko ke iya kin ci iya wata waƙa ta ɗan kama sai ki dan rera wa masu sauraron mu ba.
To fa, to ni kan ina ne ina rera waƙa ɗan kama, amma dai na san akwai wata shahararriya wanda yake cewa nan ko wadda ma sai ka ga na sha.
Ko wadda ma sai ka gana shi.
To mi an na kwara ban da taba gani ba gaskiya ba zan ƙarya ba.
To ai
da ji da gani da kalani
abin da yasa ai wato duk da shiga dan kama ina tabbatar miki wato duk harka abinci ce. Na farko dai bayan abin da dan kama yake kida wannan turun nashi dan kama duk inda dan kama yake zaki ganshi yana da charbi.
Charbi ko? To
yawa kin san yanda charbin dan kama yake?
To ban sani ba amma na san illa ba zai wuce irin katan charbin nan ma da zaka ganshi kamar zai ja ƙasa ko?
Kai an wuce sanin ki ai charbi zai yi ratiya. Wato abinda ake charbi da shi kin san ai kuli-kuli go?
Ina ku san kuli-kuli?
Wallahi kuli-kuli ɗan kama suke hujewa wallahi su daura zare. Wallahi sai su charbi. Wai shi ne charbin
nasu?
Yawwa to kin san charbi kin san akwai a charbi akwai liman ɗaya akwai ladan ne guda biyu ko wanda suke dan rarrabe 33 din nan.
Haka kwarai da gaske. To kuma nan wani iri suke sawa?
To shi kuma abinda suke sakawa inda liman ɗaya yake wani ƙatan ludayi ake sakawa na fura in gaya miki ƙatan ludayi nan na damu fura. Sannan inda ladanin nan suke
shi kuma. Halanda kai ka taba gani da idan ka ko kai ma dai labari kaji.
Haba wallahi ya zaki ce labari ni na tashi ƙauye ai mu musa da akwai abin da bamu gani ba mu da muka tashi karkara
waje a ƙasa sai dai a kwace na maza.
To shi ke da malama Hawa yanzu bari mu bawa masu sauraron mu ya shakatawa da ɗaya daga cikin waƙoƙin ƴan kama.
To lalle kam ya kamata.
Na hankalin wai kidi ya bace yawa dauke masa yawa ifa Allah ya kama maka ya ishe ka shirin farayin dau amin
dauke ba za ka rawa ke ake she ka bojan madamar
mata da kaka kuna inda ka
wata aka majero
ta ci da akai yawa
gode me ya bi alan ali
yawa
na to yi wannan zuwan gode me
to
daurun furya suna shawara
yau shi da susu ka ta da dau tun da rashin adama da rashin
kabewa yana dan Ali
to tsarin kabushi
yana dan Ali
to tsada ta rogo
yana dan Ali
to
tsada ta doya yana dan Ali
to
tsada ta masa yana dan Ali
to
kaza kware ba ta yin gurdun mu
mata kware ba ta kinyin daka da ka ba ta gero da ka mata kai da ta cin makirbi
yo za mu ci
da ta cin wadamu hura za mu sha da mun sha ta mun koshi kausai ba a ko da dai
ba mu yin wala
wa aure mata da danda bakwai wa aure mata da danda takwas wai yayi mata da danda tara
ko wura ka da marasa
yayi ga yaya kawo gidan shi sarkin hawa ta shaddan ali
baki rai ka badan kali yani
yawa
dauke ba za ka
chicken tanda
la la je a mawar
dan holo holo naune
la la je a mawar
panke motume nane
la la je a mawar
chile motume nane
la la je a mawar
abako chicken birni unguwa mu yandamu
la la je a mawar
amma ho bani kindamu
la la je a mawar
ke karabiyar abba nayi malamin waina shekara biyar abba nayi malamin gauda shekara biyar abba na yi malamin fanke shekara biyar abba na yi malamin cire biyar abba wajen damuna.
Yawwa, to madalla malama Hauwa, to kamar da muka yi wa masu sauraron mu alkawari yau muna tare da dan majalisar wakilai ta Najeriya Honorable Abubakar Hassan Fulata. Yawwa,
babaran jigawa kenan.
To ai abinda ma yafi bani mamaki kenan, me ya kawo babarbare jigawa shine ai na fara ta kware tambayar da na fara masa kenan, nace
shin ba an ce kasa daya al'umma daya ba?
A'a, to amma me ya kai babarbare jigawa? Sai nace ko ya je sata ne?
Ya je da'awa.
A'a, kai ina yanzu dai bari mu bar masu sauraron mu da tattaunawar da muka yi da babarbare wanda ya kawo mana ziyara a wannan zaure namu na Abari ya huce.
Ali dai daga jirar jihar Jigawa nake, kuma sunan karamar hukuma ta Auguri, amma dai dan majalisa mai wakiltar Birniwa, yawancin Birniwa Abari ya bari ne.
Yawa, shi ne dama abin da zan tambaya, wai to
me
kai babarbare jigawa kuma ko ka zo noman wake ne?
Ai, gaba daya gabashin jihar Jigawa jinsi ne na akwai bari, akwai Badawa, akwai Fulani, akwai Hausawa.
To
kuma tsakanin Jigawa da Borno ko da Yobe akwai alaka ta jinsi ta shekaru dubbai. Kuma lokacin da Usman Dan Fodiu yazo jihadi ya aiko takarda zai kawo yaƙi na addinin jihadi.
To ai shi Shehu Borno cewa ai mu da mamu
tambaya ɗaya akai masa, aka cewa Dan Fodiu mu kakanninmu tun shekara 1500 suke musulunci, kai kuma ka zo kai sabon musulmi, ka zo da abuna sai da in sata za ka zo. Saboda haka
honorable tarihin ga baka ji shi da
sata ya zo
da Dan Fodiu ya je ya aika dan ba zuwa, ka san ai ba zai shi babba ne, ya aika ma Shehun Borno. Shehun Borno ya ce to ai mun ji mun mika waya, kuma na yarda da magana ka gaskiya, ko da Dan Fodiu ya fara jihadi ba wai ko ne taso ba, ko da ya fara jihadi a gaskiya daular Borno an san daula ce ta addini kuma
ta
musulunci kwarai da gaske. Saboda haka to ai shi
ai musulmi kuma musulmi ba ya kawo musulmi ya
shi
jihadi,
to ai shi irin sakon da ya aika mashi Shehun Borno ai ba shi ya aika masa ba, don shi sakon wantaka ya aika mashi kuma sai ya karba.
A'a, sakon shi zai kawo jihadi suka ce sai da zaka zo sata dai. Wadda musulmi ba ya kan musulmi.
Amma to honorable, duk duniya ta san da cewa watakila kada a ce ni na son kai, ni dai ina faɗa maka abin da duniya take cewa. Ana cewa Fulani su ne masu gidaje ko kuma iyayen gijin bari-bari, amma fa bari-bari kuma suna musanta wannan, ya aka yi haka?
Da ya zama ai dama abokantaka ta yaƙi ce.
Amma ai ba a yaƙi tsakanin Fulani da bari-bari ba.
Ai, abin da hana yaƙin kenan ai. Wannan tambayar Dan Fodiu za ka zo yaƙin addini, mu musulmi ne, yaƙi musulmi kafirai yake yaƙa, mu kuma musulmi ne tun shekara 2000 da suka wuce. Saboda haka sai dai in ka za ka zo sata, in ka za ka zo musulmi za ka zo ba jihadi ba.
Amma ai a bari-bari kun yi sunan zuwa Sokoto, ana sa ku noman wake, ana ba ku buhun wake, kuna tafiya da shi gida.
Sokoto kuma za ka je Sokoto? Yanzu mutanen
ku da daular Usmaniya fa,
amma daular kuma yanzu hubbarin Shehu da yake zauna wani da yaje aikin maka daular hubbarin Shehu
daga cikin kuma mafi akasari bari-barin ku ne don su san daraja abu.
A'a, Fulani ne daga wajen mu,
a'a,
suna zuwa hubbarin Shehu ba Fulani ne da yaje maka gare ka wuce ya hubbarin Shehu.
To honorable, wannan irin da wasa tsakanin bari-bari da Fulani za a ce wasa ce wadda malam Bahaushe ya kirkira irin su domin abin nan karfafa danƙon zumunci da nishadi, musamman saboda yaƙe-yaƙen da aka san ƙabilu sun yi a can baya.
Wato dangantaka ce ta zamantakewa mai kyau, mai daɗewa da auratayya. Ni da yake ma magana amarya ta Fulata na shi
kuma aka yadda aka baka.
Ai,
a'a, amma ka kai za
saboda kyan hali. To. Saboda haka.
Yanzu dai kallabi zai ja hula kenan.
Ai wannan kuma ma ya ja ne kallabi bai ja hula.
A kallabi ya ba ja hula.
Ai bai ja ba.
Ya ja hula. Ka zama jikan dan horewa.
Hular da ta jawo kallabin. Hular ita ta jawo kallabin.
To. To mu je zuwa.
Yawa.
Eh.
Saboda haka dangantaka ce ta aminci ta wato zamantakewa mai kyau kuma koda turawa suka zuwan da turawa suka yi yanzu ai an gwamutse idan ka duba gaba daya sarakunan na arewa yanzu gidajen sarauta bayan da aka yi yaki na Usman dan Hodiyo yi jihadi ai yawancin sarakuna banda Bauchi ai da Fulani ne banda kasar Borno wanda dama ba ci su da yaki ba kai musu yaki ba har Bauchi inda Umar Dallaje ya abin nan saboda haka da farko ai Fulani ne amma yanzu sun saje fulatancin ma ba sa ji sun zama Hausa gaba sun zama habe sun zama habe gaba ɗaya yanzu ba fulatanci yanzu
to honorable in ka lura kamar yadda ka faɗa waɗannan kabilun guda
ne sai aka fito da kalmar Hausa Fulani Hausa Fulani wato gwamutsewar Hausawa da Fulani
to babu bari bari Fulani ke babu Hausa bari bari kenan
akwai mana ana auratayya
yanzu yawa to
ana akwai auratayya yanzu
al'adun gargajiya ina ya'yan Hausa
yayin da muka tattauna da honorable
naji wannan tattaunawa gaskiya an caza kwanya
da jawwa naga Julie tana daga mana hannu saboda haka
tana
daga birki kice kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu a sake kasancewa tare da mu yanzu a madadin
Hawa Sharif
Murtala Faruk sanyin nake muku fata alkhairi da fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.